الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديتا تبت الله تبارك وتعالى تدكم ونجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar 20 ga watan Juma'atul Ula shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 22 ga watan uku shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir. Kafin darasi na yau, ba laifi ɗan tambayoyi su kan iya gabata. Wani ɗan uwa ke cewa, wato ɗaukaka sauti game da haidala a lokacin da ake shigar da mamaci kabarinsa, shin yana da wani tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Bugu da ƙari, tambayarsa ta biyu ya ce, so da yawa yakan ga wasu sukan jefa tsakuwa a cikin kabari har ma suna karanta minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, shin wannan shi ma yana da tushe a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? A takaice, waɗannan abubuwa biyu ba su da asali a karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, matsayinsu bid'a ne. Abu na farko, dangane da kwasar wannan haidala, wannan kasancewar jahiltar abinda ya tabbata ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda lalle akwai addu'a ta musamman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, amma ba kowa ba aka sunnanta ma wannan addu'a face wanda zai kama gawa domin shigar da ita cikin kushewa. Duk mutanen da suka shiga cikin rami wanda za a meka musu mamaci, su rike su ajiye shi a cikin wannan lutu wanda ake kiran shi Allahar, ko kuma tsage, an gane shine ashab, waɗanda za su sanya mamaci cikin kabari su ne aka sunnanta ma wannan addu'a. Kamar yadda hadisi ne sahihi, hadisin Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, wanda hadisin na cikin wato Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmizi da Sunan Ibn Majah. Haka nan Ibn Hibban, Allah ya ji kansa, ya fitar da hadisin a cikin littafinsa ingantacce. Haka nan Al-Hakim An-Naisaburi da Al-Imam Al-Baihaqi da Al-Imam Ahmad a cikin littafinsa Al-Musnad. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wa Ibn Umar yake cewa, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza wada'a al-mayyita fil qabr qala bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Haka Ibn Umar yace, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan wato zai sanya mamaci a cikin kabarinsa, lokacin da ya karbi gawar sai ya ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Don haka a wata riwaya har ma umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato yake cewa idza waqa'atum mautakum fil qubur faqulu bismillahi wa ala sunnati rasulillah, idan za ku azama mamacinku, za ku sanya mamacinku cikin kabari, manzon Allah yace faqulu bismillahi wa ala sunnati rasulillah, ku ce za mu aje wannan gawa wato da sunan Allah, kuma mun aje ta akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To dan haka anan wani karya fake da wannan lafazi, ai tunda ya ce idza waqa'atum mautakum fil qubur, idan za ku aje mautattunku a cikin kabari, wannan ana magana ne da waɗanda suke jibintar shigar da mamaci cikin kabarin sa ba waɗanda suke zagaye da kabarin ba kamar yanda a wancan lafazi na farko Ibn Umar cayi kanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza wada' al-mayyita fil qabr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai aje mamaci a cikin kabarin sa sai ya ce bismillah wa ala sunnati rasulillah a wata riwaya a hadisin al-bayyadh Allah ya kara masa yadda wato yake fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-mayyitu idza wudi'a fi qabrihi falyaqul lilladhina yaqunahu hina yuqa'u fil lahd bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah wannan hadisi al-imam al-hakim an-naysaburi shi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-mustadrak an gane ko shi wannan salama kenan al-bayyadh yake cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-mayyit wato shi mamaci idza wudi'a fi qabrihi idan za a sanya shi cikin kabarin sa sai yace falyaqul lilladhina yaqunahu hina yuqa'u fil lahd waɗanda za su shigar da shi cikin kabarin sa manzon Allah yace lokacin da za su sanya shi cikin kushe wato su fada kaga wannan nasi ne sirri wanda yake a bayyane wanda yake nuna cewa waɗanda suka jibinci shigar da mamaci cikin kushewa sune aka sunnanta ma wannan addu'a cai falyaqul lilladhina yaqunahu hina yuqa'u fil lahd waɗanda suke shigar da shi cikin kabarin sa lokacin da za su shigar da shi cikin kushewa manzon Allah ya ce su fada su ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah don haka in ma kace bismillah wa ala sunnati rasulillah ko kace bismillah wa ala millati rasulillah ko kuma ka fada yanda wannan riwaya take da ziyada bismillah wa billahi wa ala millati rasulillah to wannan shine iya abin da yake sunna amma kwasar la ilaha illallah lokacin da za a shigar da mamaci cikin kabari wannan bid'a ne ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tambaya ta biyu da yake cewa su da yawa yakan ga wasu sun kusanci kabari sai su jefa tsakuwa amma suna karanta min haka lakanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra lalle akwai abin da ya tabbata a sunna amma sabani yanda mutane suke haka na jefa tsakuwa dan haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz a mas'ala ta 103 yake cewa wa yustahabu liman inda al-qabr an yahsu min al-turabi thalatha hasawatin bi yadayhi jami'a ba'da al-faraji min sadd al-lahdi li hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salla ala janaza thumma ata al-mayyita fa hasa alayhi min qibali ra'sihi thalatha wato Sheikh Nasir Allah ya ji kansa yace an so ga wanda ke wato gindin kabari wato ya hira kasa hirawa su uku da hannuwansa gaba daya amma ta bangaren wato kan mamaci kenan inda kansa yake zama a cikin kabari to ana bukatar wanda yake kusan nan ya dan sa hannuwansa ya hira kasa su uku amma bayan an shigar da gawar cikin kabari kenan an sanya tuballa ko mu ce an sanya burgina kenan an tushe wannan kushewar ko kuma lokacin da in tsage ne kenan an riga an sa mamaci an jira itaci an sanya tabarma kenan mi ya rage mai da kasa a tattushe an gane ku lokacin da aka sanya kenan wannan kasa aka tattushe laka da ake jikawa idan aka tushe kenan kafin a sanya hilo a fara mai do kasa to ana bukatar daga wanda yake wajen kan mamaci ya sanya hannuwansa sai ya hira kasa haka ya hira su uku to amma kasancewar kamar yanda wani daga cikin malamai yake cewa an so a hirawa ta farko mutun ya ce min haka lakanakum a ta biyu ya ce wa fi hanu idukum a na uku ya ce wa min hanu kulikum taratan ukhra wannan ba shi da asali a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya da asali a cikin karantarwarsa karanta wannan aya iya abin da yake sunna hira kasar wannan shi kadai ne abin da ya tabbata shi ma ku kenan ta kusan kan mamacin nan za a hira kasar kuma da hannuwa gaba daya kenan sabanin mutane da suke jefa tsakuwa min hakal kanaku wa fi hanu idukum wa min hanu kuriyukum taratan ukhra na'am
sahabbai amma bai ga sahabi da idan shi ya ai kira shi amma ta shi
bai ga sahabi da idan sa ba wai misali mutumin da ya ciki zamanin sahabbai suna rayi amma bai taba haduwa da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a iya lissafa shi a cikin tabi'ai ko daya bayan da za a yi lissafa shi kamar yanda mutumin da ya tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba haduwa da shi ba daidai da kyautawar ido ba za a kirga shi a cikin sahabbai don haka Najashi sarkin Habasha ba a lissafa shi a cikin sahabbai saboda me yasa bai taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharadin sahabi ya zamanto ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kyautawar ido halin yana mai imani da Allah da manzonsa kuma ya mutu akan imani shine suke cewa mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala zalik wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama namiji ko mace halin yana mai imani da shi ya mutu akan wannan imani shine ake kira da sahabi don haka yin amfani da lafazin al-luqya shi yafi ayi amfani da lafazin ar-ruqya kamar yanda wasu malamai suke cewa man ra'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala zalik wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin yana mai imani da shi ya mutu akan haka shi ake kira da wato sahabi dan haka malamai suka ce to irin su Abdullahi ibn Maktum ai wannan sai ka fitar da su daga cikin layin sahabbai domin su ba su taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun zauna da shi domin makafi ne dan haka sai dai ka ce mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin yana mai imani da Allah da manzansa ya mutu akan haka shine sahabi to dan haka shi ko in aka ce tabi'i kenan mallakiyar sahabiyya mu'minan billahi wa rasulihi wa mata ala zalik duk wanda ya hadu da sahabi halin yana mai imani da Allah da manzansa ya mutu akan haka shine ake kira da tabi'i kenan wanda bai taba haduwa da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ya tara zamani da su wannan ba a kiran shi tabi an gane ko dole sai wato idan ya hadu da daidai da daidai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am to sai ka daga muryarka wai kwaikwayo muryar wani a wajen karatun alqur'ani wannan mazanin shi halaka ne halaka ne ka kwaikwayi mutumin da yake kyautata sauti game da karatun alqur'ani kwarai ba laifi wani ba sai dai kuma mafi yawa ba a buƙatar taƙalidanci ana buƙatar kowa akwai mauhibar da Allah ya masa kyautar da Allah ya masa wani takan iya yiwa muryar shi inda zai tsaya ya kyautata ta yafi wanda yake kwaikwayon amma kwaikwayon ba laifi bane ba na'am to ka daga muryar kan shi wai sallar gawa da takalmi ba ta gawa ba salloli lokaci biyar salloli na farilla kuma wace salla ce ya halatta a yi da takalmi farilla ko nafila kar mu manta bayani ya gabata hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin sallah kai tsaye sahabbai suka ga ya cire takalminsa ya maida gefe ya aje kowa sai ya fitar da nashi ya aje ana gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo yace me yasa naga dukkan fitar da takalmin suka ce ya rasulullahi gani mu kai ka fitar da naka yace ku san da cewa sababin abin da yasa na fitar da takalma na jibrilu alaihi salam yazo ya bani labarin cewa akwai najasa tare da su dan haka na fitar da su na aji daga yau manzo Allah yace ɗayan ku idan ya zo masallaci ya daika kasan takalmansa idan akwai najasa ya goge akan kasa ya salla da takalmansa an gane ko a shahidi cewa inda najasa a kasan takalman ka manzo Allah yace ka goge akan kasa wannan na nuna mana cewa in ka taka najasa da takalman ka ba sai ka sa ruwa ka wanke ba gogewa akan kasa kadai ya wadata shine yace ka goga akan kasa kuma yace kai sallah da takalmanka kaga anan yana sallah da takalmi ne, aka bashi labarin dukkan da shi da sahabbansa suna sallah da takalman su ne, aka bashi labarin cewa akwai najasa a kasan nashi sai ya fitar da su. Kuma yace daga yau ɗayan ku idan yazo masallaci ya leka kasan takalman sa, idan akwai najasa ya goge ya sallah da takalman sa. Har ma a wani hadisi sahihi manzo Allah yake cewa ku saba ma Yahudu, an gane ku, ku yi sallah da takalman ku. Yace domin Yahudawa ba sa sallah da takalman su, ba sa sallah da kufin su, don haka kasancewar ba ma sallar gawa wanda ba ta da ruku'u ba ta da sujada, sallah ta farilla zaka iya yi da takalman ka. Don haka mama da mai suka ce sunna ce mustahabba, illa kasancewar sai idan ana tsoron fitina za ta biyo baya, mutanen da sun jahilci hukuncin yin haka, to abin da ya dace ka karantar da su cewa yin sallah da takalmi karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ka aikata, don kar su yi kyamar ka su nisance ka, an gane ku, ka karantar da su sannan kuma ka yi abin a aikace. Don haka kuma masallatai mutane sun shimfiɗe da tafi da wasu abubuwa, idan har kana tsammanin wata fitina za ta biyo baya, to ka fitar da takalman ka, don ka'ida malaman usulu suka ce dar'ul mafsada muqaddamun ala janibil maslaha, wanda duk galibin ka'idodi alqawaidul usuliyya ana gina su ne akan ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dar'ul mafsada muqaddamun ala janibil maslaha, ije banna shi ake gabatarwa akan janyin gyara. Yin sallah da takalmi maslaha ce, to amma barnar da za ta biyo baya fa na jayayya da za a yi da rikici da kyamar da jama'a za su maka, wannan banna ce, to a ije wannan bannar shine za a gabatar da shi akan janyin gyara. Amma in mutane sun karantu sun fahimci haka ba za su yi inkari ba, to anan ana buƙatar irin waɗannan abubuwa na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a bayyana su a cikin al'umma domin su yi sani, an gane ku, su karantu akan irin waɗannan al'amura. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul jana'iz, mun tsaya ƙarshen wato babi na 30 daidai, baban da ke bayani game da wato gaggawa game da jana'iza, wanda bayani ya gabata fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ce asri ubil janaza, ku yi gaugawa game da gawa. Malamai suka ce gaugawar ta fuska biyu ne, gaugawa ta farko wadda ma a hadisin yake dauka baya halatta a yi latti game da tattala mamaci a kai shi makomarsa, idan mutum Allah ya masa rasuwa aka tabbatar da cewa rai ya fita, to ba a buƙatar jinkiri, sai a kasa wasu su tafi su yi masa wanka, wasu su tafi su nemo likafani, wasu su je su yi rani, dandanan a tattala shi a hada jama'a a yi masa sallah a kai shi makomarsa. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana cewa wannan gawa idan kasancewar salihin bawa ne, idan aka ɗauke shi ita gawar da kanta take faɗa cewa qaddimuni qaddimuni, ku gabatar da ni zuwa makomata, saboda jinkirin da kuke shi a cikin kunci yake, fama yake a kai shi makomarsa. Domin me yasa? Tuntuni a lokacin mutuwa Allah ya bashi albishir game da makomarsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wannan albishir ne da Ubangiji ta'ala yake sanyawa a ba mu'minai a lokacin da suka zo mutuwa, kuma haka yake cikin hadisi na al-Bara' ibn Azib, Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mana bayanin mu'mini idan ya zo fitar rai, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suna sauka a cikin farfarin kaya. Wannan mala'iku ne masu yawa, iya adadin ganinsa shi ne iya wannan mala'ikun da za su sauka, kuma za su zo da tufafi wanda yake na alhadiri da gidan aljanna yana kanshi, wanda daga zaran sun karbi wannan rai sai su saka sai su yi sama da shi. Mala'ikun daga sunwarta rigaye-rigaye suke suna zuwa sama ta farko, mala'ikun sama ta farko za su ringa murna suna farin ciki dangane da wannan rai da aka zo da ita. a wannan lokaci su nemi izini sai a buɗa sannan sai su wuce har sai sun je da ran sama ta bakwai. To dan haka kasancewar wato dan haka kenan kasancewar wannan albishir da aka bashi a lokacin da ya zo fitar rai, to wannan shine yake sanya mamaci idan an dauke shi da kansa yake fada qaddimuni, ma'ana ku gabatar da ni zuwa makomata. To dan haka kenan anan wannan yana nuna kenan salihin bawa ga halin da yake kasancewa. Shi kuma idan ya kasance wato mumuna ne wal iyazu billahi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada mana ita gawar da kanta za ta ringa cewa ya wailaha aina tazhabuna biha, kai cauna ina ne za ku dai, haka shi wannan mamacin zai ringa fada. Mutum da aljanne kadai ba sa ji, amma duk dabbobi suna jin abin da yake fada. Cha yake kai cansa ina za ku tafi da shi, shine manzon Allah yake cewa sharri ne za ku aje, fasharrun tabaunahu arriqabikum, yake cewa sharri ne za ku yi gaugawa ku aje daga wuyayenku, kenan idan wato kasancewar mumuna ce ita gawar. To dan haka kenan anan abin da muke so mu sani, farko dai baya halatta a yi jinkiri game da tattala gawa, sannan kuma bayani ya gabata idan an ɗauki gawa za a kai ta makabarta, ba a tafiya sando taki ɗaya-ɗaya. Iya abinda za a yi sauri, wanda yake koma bayan sassaka, in aka ce sassaka shine ɗan gudu-gudu wanda ana motsa kafaɗu. To dan haka abinda yake sunna in za a kai gawa zuwa makabarta sauri ake yi, amma ba sauri ba wanda ya wuce iyaka, wanda za a wahantar da jama'a musamman waɗanda suke masu rauni kuma a jijjiga gawa, wannan bai ya dace ba. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah, babu ma jaa fi qatla Uhudin wa dhikri Hamzah radiyallahu anhu. Qala haddathana Qutaiba wa ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Baghlani قال حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية رضي الله عنها في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يبشر يوم القيامة من بطونها. قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى الكبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليهم. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس رضي الله عنه إلا من هذا الوجه النمرة الكساء الخلق. وقد خلف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث فروى الليث بن سعد هو الفهمي المصري عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد وروى معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر رضي الله عنه. ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد. وسألت محمدا يعني ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله عنه أصح. باب آخر. قال حدثنا علي بن هجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم بن الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف ليف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس رضي الله عنه ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان الملائي تكلم فيه وقد روى عنه شعبة وسفيان باب قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الحمداني قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الدرير أنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضاعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث من غير الوجه فرواه ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا باب آخر قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن إمران بن أنس المكي عن عطاء هو ابن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال سمعت محمدا يقول إمران بن أنس المكي منكر الحديث وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال وإمران بن أبي أنس مصري أقدم وأثبت من إمران بن أنس المكي وتمالم الله يجيك أنسى كيف دا وانم بابي ني واند كي بياني جمد أبند يزو وتنا شهيدي نأهدو لفظين قتلى jami'i ne na katil kuma jami'i ne wanda yake na kasra me yasa muka ce shahidai saboda ubangiji ta'ala ya faɗa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun an gane ku shahidai ne domin shahadar ta tabbata ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma sha'a fi katla uhud wato babe ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na shahidan wato uhud wa zikri hamza wato da bayani game da wato hamza ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa yadda wannan min babi afifil khas alal am domin hamza yana daga cikin wato shahidai na yakin uhud shine anan malam ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada cewa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala hamzata yawm uhud wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin uhud ya iso kan gawar wato hamza Allah ya kara masa yadda fa waqafa alaihi manzon Allah yayi tsaye akan gawar fara'ahu qadum mustadabi manzon Allah sai yaga an yi kucin-kucin daga wasa lafazin musila bihi an ciro shi ne daga al-musla idan aka ce al-musla wato shine canza gawar wato mamaci kenan shawwa halittarsa a yanke, a yanka shi gaba gaba, a yanke hanci, a yanke kunne, a yanke lebe, a yanke hannu, a yanke kafa. Haka suka ma Hamza, Allah ya kara masa yadda. Bayan sun gama da shi a ranar yakin Uhud suka masa musula, suka yi kucin kucin da gawarsa. Shine a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kan gawar yatsi yaga halin da Hamza yake ciki. Faqala sai manzon Allah yace laula an tajida safiyatu fi nafsiha. Yace in ba dan Safiya yar uwar Hamza wato ta samu damuwa a cikin ranta. Manzon Allah yace la taraktuhu hatta ta'kulahu al'afiya. Yace wallahi da na bar gawarsa tsuntsaye da angullai da namun daji su zo su ci su inda cinye gawar. Amma ba dan kada wato ƴar uwar shi Safiya ta dan samu damuwa a cikin ranta, manzon Allah yace wallahi da gawar zan bari ana angullai su zo su yi da sa. Menene hikima anan? Malamai suka ce domin wato ladan Hamza ya cika ya zamanto dukkan gangan jikin shi, ma'ana ya karkaso a cikin namun daji, Ubangiji subhanahu wata'ala ya tada shi a ranar kiyama da lada wanda yake cikakke. Ko kuma hikima ta biyu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar ya bar gawar ta ci gaba da zama anan angullai su ida sata, wato waidan su fahimci cewa musula da suka ma gawar Hamza kar su yi tsammanin cewa sun masa wata azaba da ta daba. Dan shi rai rai daya daya ne, idan ya riga ya fita to duk abinda za a ma mamaci bai san ba ma ana masa, kasari gabar shi ma bai san ba ana masa. Kamar yanda Abu Tayyib al-Mutanabbi yake fada a cikin waƙar sa yake cewa man yahuni yasuhulul hawanu alaihi ma di jurhin bi mayyitin ilamu. Yace man yahuni yasuhulul hawanu alaihi, duk wanda ya wulakanta kansa to wulakanci sai zama abu mai sauki ne a kan shi. Duk wanda bai mai da kanshi ba wata tsiya bai darjanta kanshi ba, to dan ka wulakanta shi kar kai tsammanin cewa zai damu. Man yahun yace duk wanda ya wulakanta yasuhulul hawanu alaihi, yace kaskanci da wulakanci sai zama abu mai sauki ne a wajensa. Yace mali jurhin bi mayitin ilamu, yanda mamaci wato baya jin radadin raunin da aka masa, haka shi ma wulakantace dan ka wulakanta shi a banza. An gane ko? Illa kasancewar mamaci dan adam daraja gare shi ko kafiri ne, idan aka gama da shi baya halatta ayi masa musula, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta. A hadisi sahihi manzon Allah yace wala tumsilu, haka yake ma shugaban runduna ta yaki in za a fita fagen daga. Daga cikin wasiyar manzon Allah yake ma jama'a ta mu'minai, manzon Allah sai yace wala tumsilu, kar kuma wato gawar abokan gaba musula ku yi kucin kucin da ita, in kun kashe mutum kun kare. To shine anan kasancewar da manzon Allah yake cewa la taraktu, yace wallahi yace da na bar gawar hatta ta akula kula afiya, idan abinda ake nihi da al'afiya mufrad ne, jam'un sa shine al'awafi. An gane ku? Sune irin sa angullai da namun daji, sune ake kira da al'afiya. Manzon Allah yace da na bar su sun ci gaba da cinye gawar, kenan anan dan su kafirai kada su zaci cewa wannan kucin kucin da suka yi da gawar Hamza cewa sun azabtar da shi. Shine yace hatta yuhshara yawmal qiyamati min buduniha, manzon Allah yace dan a ranar kiyama a tada halitta shi wato daga cikin namun daji da angullai da tsuntsaye da kuraye da komai, Ubangiji ta'ala ya tada halittar shi daga cikin cikunan su, ma'ana ladan shi ya zamanto lada ne wanda yake cikakke. To dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai ba ya hana ya bar gawar Hamza illa kasancewar tausayawa game da ƴar uwar shi Safiya. Safiya shakika ce ta Hamza, an gane ku? Wanda shi Hamza kar mu manta wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne. Haka nan ita Safiya ita ma diyar Abdul Muttalib ce, shakika ce uwar su ɗaya uban su ɗaya da Hamza. Kasancewar idan ta gaggawar an bar ta haka za ta samu damuwa a cikin ranta, musamman mace tana da rauni. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ga sababin abin da yasa wato yake barin gawar. Wannan kuma ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bace akan haka, saboda abu ne wanda yake bai dace ba. Qala sai Anas yake cewa thumma da'abi namira, To amma kamar yadda bayani ya gabata a darasin mu na kitabul tauhid lokacin da muka zo kan hadisin da manzon Allah yake ma wasiya yake ma shugaban runduna ta yaki wasiyar cewa wala tumasbilu karkuma wato gawar abokan gaba musulakar ku kucin-kucin da ita an gane ku wannan malamai suka ce kasancewar anan wannan in har ba su ma gawar mu ba in sun ma gawar mu ya halatta mu yi mu musu dalili fadar Allah subhanahu wata'ala fa man itada alaikum fa atadu alayhi bi misli ma tada alaikum da fadar sa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairul lisabirin wasu malamai suka ce to ai ta kan iya yiwa shi wanda za a ma gawar sa musula shi ba da san shi ba ba da yardar shi ba kuma ba shi ne malamai suka ce to ai a cikin jama'a in mutun daye abu to wannan jama'a gaba ɗaya da miyan su ne musamman ma irin tawagawa da take ta yaki an gane kuma wannan aka ce yana nuna cewa musulmi ba su da kasawa a cikin wannan al'amari ma'ana in sun ma gawar mu malamai suka ce ba da yafi mu ma muna iya mana su amma matukar ba su ma gawar mu to baya halarta mu yi musu to dan haka shine anan yace thumma da abi namira wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nemi cewa a kawo masa gado idan aka ce namira wato wani zani ne wanda ake sakawa mai kaman burgu amma yana da zani sanda-sanda a jikinsa shine ake kira da namira an gane ko shine yace thumma da'a bi namira wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace a kawo masa wannan zani wanda ake kiran shi da namira fa kaffanahu fiha manzon Allah sai ya ma Hamza likafani a cikin wannan zani fakanat idza muddat ala ra'si wato wannan zani ya kasance idan aka ja aka rufe kan Hamza badat rijlahu qawaguwan sai su bayyana wa idza muddat ala rijlaihi idan an janyo an rufe kafafuwa badat ra'su kansa sai ya bayyana an gane ku me aka yi kamar yanda ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ku janyo ku rufe kan sauran gangan jikin shi inda bai samu likafadi mu manzo Allah yace ku cike da ganyen tsabre shine al-izkir manzo Allah yace a ciro wannan ganye a idan rufewa qala sai wato Anas yake cewa fa kasura al-qatla wa qallat al-siyab wato a rannan kina ranar yakin Uhud wato matattu sai suka yawaita su shahida domin sai da aka samu daina bin daya mutum 70 daga cikin sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi shahada wa qallati siyab wato kuma likabani yayi karanci ga matattu ga sunan da yawa sannan kuma ga likabani yayi karanci wanda kasancewar kuma ga ya mafi yawan jama'a suna cikin wato raunuka mafi yawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu rauni kuma ga yafa bayan gama yaki ne fa an gama yaki wata taraggawa kuma za a shiga yi kuma a je a yi rami abin ne waɗannan mamata dama a gajiya ake limus to shine anan yace fa kasuran qatla yace matattu sun yawaita wa qallati siyabu yace likabani yayi karanci ala sai yace fa kufinar rajulu war rajulani wa thalathatu fi thawbil wahid sai ya zamanto mutum daya ko mutum biyu da mutum biyu da mutum uku ana hada su sai a musu likabani a cikin wato zani guda mutum biyu ake gamawa da mutum uku ai musu likabani a cikin zani guda wanda kar mu manta kasancewar ita Safiya sai ta zo da zani biyu a rannan ta zo da shi ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma Hamza likafani to dai ya fadi daga ciki akwai kuma wani ansari daga cikin mutanen Madina gagawar shi a shimfida shi babu zan da za a mishi likafani ma shine sahabin yace muka ji kunyar cewa mu ma Hamza likafani cikakke da waɗannan zane biyu wannan ansar mutumin Madina shi kuma ba shi daidai da zane ɗaya wanda za a masa likafani maimakon Hamza ta kanas aka kawo wannan zane biyu don a yi masa likafani ai sai a bashi babban shi wannan mutumin Madina a bashi karamin amma din tsabar adalci na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me aka yi ƙuri'a aka yi Allahu akbar ƙuri'a aka yi a tsakanin wannan zane guda biyu, wanne ne za a ma Hamza, wanne ne za a ma wannan mutumin Madina. To wanda aka ma Hamzan shi ne bai ya isa, in an janyo an rufe kai kafa sai ta bayyana, idan aka ja aka rufe kafa kuma kai sai ya bayyana. Manzo Allah ya ce a ciro ganyen tsabri a idan rufe inda bai samu ba, ma'ana can wajen ƙafafuwan nashi. Shine yace kuma yudfanuna fi kabrin wahid, in an hada mutum biyu ko mutum uku a kabari daya sannan sai a binne su a cikin kabari guda. Fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yas'alu anhum, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hadu yana tambaya game da su mamatan, ayyuhum aktharu qur'ana, wane ne a cikin su yafi ɗan uwansa wato yawan kaso daga cikin alqur'ani, ma'ana haddace alqur'ani da iya karanta shi. Manzo Allah sai ya tambaya wane ne yafi wani wato wani kaso daga cikin alqur'ani, wannan yana nuna mana daraja ta makarantan alqur'ani, yanda ba ma suna raye ba, bayan suna mace ma darajar su tana nan ta tarata kowa. An gane kuma zan Allah sai ya tambaya ayyuhum aktharu qur'ana, wane ne yafi su wato kaso a wajen haddata alqur'ani. Fa yuqaddimuhu ila alqibla, an gane ku, dan kar mu manta yana daga cikin hadisi ne sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana daga girmama ubangiji subhanahu wataala, girmama dattijo musulmi wanda yake ma abucin hurhura, sai yace kuma da makarancin alqur'ani, hamilul wa hamilul qur'an, yace inna min ijlalillahi azza wa jalla ikrama zi shaybatil muslim, sai yace wa hamilul qur'an, yace yana daga girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato shine girmama ma'abucin hurhura wanda yake musulmi, sai yace kuma da hamilul qur'an shine mahaddacin alqur'ani, wanda yake karanta alqur'ani kuma yayi aiki da abin da yake cikin sa. Don haka shine anan sai yace ayyuhum aktharu qur'ana, wane ne daga cikin su yafi dan uwansa kaso a wajen haddata alqur'ani. Fa yuqaddimuhu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gabatar da shi ila alqibla, zuwa bangon alqibla na kabari, wanda bayani ya gabata idan Allahad ne ake kabarin da ake kiran shi Allahad, idan aka yi babban rami a bangon alqibla na kabarin sai a yi lutu, an gane ku, shine ayi rami a can kasa. To wanda yafi kaso a wajen haddata alqur'ani shi ake fara sawa yaje can jikin bangon alqibla, sannan wanda yake bi masa a wajen haddata alqur'ani sannan kuma shi zai biyo baya, haka ake jera su mutum biyu mutum uku, haka manzon Allah yake hada su likabani guda, kuma sannan manzon Allah ya shigar da su kabari guda. Sai yace fadafana kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yusalli alaihim, manzon Allah ya binne su ba tare da ya musu sallah. Anan abinda muke so mu fahimta, kamar yanda dama mun yi bayani a baya, kamar yanda Sheikhul Islam Allah ya ji kansa Ibn Taymiyyah da ya kallo wannan hadisi, yace duk wanda ya fahimci cewa mutum uku ake hadawa a cikin kabari guda kamar buhu a hada su sannan kuma a sa su cikin kabari, ya kuskure a wajen fahimtar wannan hadisi. Me yasa in har haka ne mutum uku za a hada su a cikin kabari guda kamar buhu a nade su, to menene fa'idar manzon Allah ya tambaya cewa ayyuhum aktharu qur'ana in za a shigar da su kabari, bayan an riga an sanya su cikin kabari kuma warwarewa za a yi? Ba haka bane ba. Likafanin da zai ma mutum daya a wadace to shine ake cicira shi, amma mutum biyu ko amma mutum uku haka ne ayi guntu guntu, wanda bai dan ida sa ba sai a ciro wannan ganye a ida sa masa, an gane shine anan abinda ake nini da yace fa kufina rajulu war rajulani was salatu fi sawil wahid, tufafi daya wanda zai iya ma mutum daya likafani sai a cira shi amma mutum biyu ko amma mutum uku, an gane ko, sannan sai a binne su kuma a kabari guda. Shine yace fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yas'alu anhu, manzo Allah sai ya hadu yana tambaya game da su, su mamatan sai yace ayyuhum aktharu qur'ana, in za a shigar da su kabari sai yace wane ne yafi kaso a wajen karatun alqur'ani. Fa yuqaddimuhu ila alqibla, sai ya gabatar da shi zuwa ga alqibla, an gane ku, shine ma'anar hadisin. Shine yace fa dafana kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yusalli alaihi, manzon Allah ya binne su wato ba tare da ya musu sallah ba, wanda karmu manta bayani ya gabata, shahidi wanda ya mutu a fagen daga yi masa sallah ta gawa ba dole bane ba, amma an so a masa, kuma in ba a masa ba ba laifi ba ka, yana daga cikin mutane kusan takwas wanda yi musu sallah ba dole bane ba. An gane ku? Dan haka shine yace walam yusalli alaihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu sallah ba, kuma an samu gawawaki na shahidai wanda manzon Allah ya musu sallah. Don haka malamai da suka hada hadisan, wata gawar manzon Allah bai mata ba, wata gawar kuma ya mata, sai suka fahimci cewa shi shahidi wanda ya mutu a fagen daga yi masa sallah ba dole bane, amma in an masa an yi daidai ba laifi bane, an so a yi masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Wato al-Imam Tirmidhi ke fada hadisu Anas, wannan kenan yana nuna mana matsayin Hamza da karamcin sa, kuma wannan yana nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar game da shahidai wato na Uhud. Shine malam yake fada cewa hadisin Anas hadisi ne kikkiawa, hadisi ne gari, amma garaba wadda take nisbiya. Sai yace la na'rifuhu min hadisi Anas illa min hadhar wajhi, malam yace a kewaya a kewayo wannan hadisi ba mu san sa ba daga Anas kawai sai ta wannan fuska. An gane ku? Kenan riwaya ta Usama ibn Zaid daga Ibn Shihab daga Anas dan Malik, duk inda ka kewaya ka kewayo wannan hanya ce daya daya. Don haka malam yace hadisi ne gari, kenan garaba wadda take nisbiya. Sannan wannan kalima ta namira, malam sai ya fassara mana yace annamira alkisaul khaliq, wato abinda ake nihi da annamira wato shine tsohon gudu, kenan tsohon zani shine wanda ake kira kaman burgu wanda suke saka shi da abdugar gashi. Sai yace wa qad khulifa Usama ibn Zaid fi riwayati hadha alhadith, malam yace tabbas an saba ma Usama ibn Zaid, amma kar ka fahimci cewa Usama ibn Zaid sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba ake ni, wannan wani marwayici ne wanda da sunansa da sunan mahaifin wancan sahabi yayi daidai. An gane ku? Usama ibn Zaid, shi ma wancan Usama ibn Zaid shine yace wa qad khulifa Usama ibn Zaid, an saba ma Usama dan Zaid fi riwayati hadha alhadith, game da riwayar wannan hadisi. Fara Al-Layth ibn Sa'ad, wato Al-Layth ibn Sa'ad al-Fahmi ya rawaito wannan hadisi daga Ibn Shihab az-Zuhri, shi kuma daga Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik an Jabir ibn Abdullah ibn Zaid, wato daga Jabir ibn Abdullah ibn Zaid. An gane ko? Sabanin kenan waccan riwaya Usama ibn Zaid an Ibn Shihab, sai yace an Anas ibn Malik. Sannan sai yace warawa Ma'mar ibn Rashid al-Azdi, shi kuma ya rawaito daga al-Imam Zuhri daga Abdullah ibn Salaba, shi kuma daga Jabir. An gane ko? Maimakon kenan waccan riwaya ta Usama ibn Zaid daga Ibn Shihab daga Anas dan Malik, shi kuma anan Ma'mar daga wato Ibn Shihab az-Zuhri daga Abdullah ibn Salama daga Jabir. Sai yace wala na'lamu ahadan zakarahu an az-Zuhri an Anas illa Usama ibn Zaid, yace babu daga cikin marwayata daidai da mutum dai malam yace ba musamba wanda ya ambata wannan hadisi daga al-Imam az-Zuhri daga Anas sai Usama ibn Zaid kawai. Sai al-Imam Tirmidhi ke fada yace wa sa'altu Muhammadan an hadha al-hadith, yace na tambayi malami na Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari dangane da wannan hadith. Fa qala, sai yace da ni hadithul Layth, hadith riwaya ta al-Layth ibn Sa'd an Ibn Shihab daga Ibn Shihab az-Zuhri ana Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik daga Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik an Jabir daga Jabir, yace asaku shi yafi inganci game da riwayar Usama ibn Zaid daga Ibn Shihab daga Anas dan Malik. A takaice dai hadisi ne sahihi, wanda kuma ya nuna mana kenan in mamata sun yi karanci, likafani yayi karanci, to akan iya kowa a masa bakin dan gwalgwadan abin da ya samu, koda kai ne za a rufe masa, kenan sauran abin da ya shafi gangan jikin sai a samu ganyen wata itaciya a yi da rufewa a shigar da shi cikin kabarinsa. Kuma ba laifi idan mamata sun yi yawa, akan iya hada mutum biyu, mutum uku, ko ma sama da haka a yi rami daya abin da su. An gane ku? wannan kuma yana kasancewa kamar lokacin yaki ko lokacin annoba wali iyazu billah. To a irin wannan lokaci idan gawa ta yawaita, to binne mama ta zai zama to abu ne wanda yake akwai aiki. To shi kuma musulunci addini ne wanda yake mai sauki. Don haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan hada mutum biyu zuwa uku a cikin ramin kabari daya, illa kasancewar anan menene sunna sai mu tambaya wane ne yafi kaso wajen karatun alqur'ani. Idan an bada shaida akan haka sai mu karba sai mu gabatar da shi a bangon alqibla. Idan ku an jahilci haka to kawai sai a sanya abin da yake. Sannan malam sai ya ce wannan babi ne na daban, wanda kuma kar mu manta yana da alaka da babin da ya gabata. Shine malam ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda. Anas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yahudul marida, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tafiya ya gaida mara lafiya, wanda kar mu manta bayani ya gabata gaida mara lafiya musamman wanda yake musulmi haƙƙi ne daga cikin haƙuƙuwa shida na dukkan musulmi akan musulmin dan uwansa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa idza marida fa'udhu, idan dan uwanka musulmi ba shi da lafiya manzon Allah yace ka je ka gaida shi. Ko kuma a riwaya ta Imam Bukhari wanda ya zana haƙuƙuwa ne biyar, domin riwayar Imam Muslim ita ce ta zana haƙuƙuwa shida, wanda na cikon shida kin wanda riwayar Imam Muslim ya kadaita da ita shine yake cewa wa izastam sahaka fan sahla, idan dan uwanka musulmi ya buƙaci gargadi to ka gargade shi. To a wannan riwaya ta Imam Bukhari da yake cewa haqqul muslim ala al muslim khamsun, daga cikin biyar din sai yace wa iyadatul marid, wato da gaida mara lafiya. To shine anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tafiya ya gaida mara lafiya. Kar mu manta kuma gaida mara lafiya koda ba musulmi bane ba, kakan iya zuwa ka je ka gaida shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje ya gaida wani yaro bai yahudi wanda yake masa aikace aikace. An gane ko manzon Allah ya tafi yaje ya gaida shi, wanda mahaifinsa yana bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya kiraye shi ya tallata masa musulunci, ya bujuro masa musulunci. Yaro ya daga kai ya kalli mahaifinsa, mahaifinsa ya ce masa ati abul qasim, bi abinda abul qasim ya faɗa maka. Yaro ya musulunta, Allah ya karbi rayuwarsa take yinki. Manzon Allah ya fito yace sahabbai ku zo kuma in dan uwanku sallah. Kuma manzon Allah yana godiya yana cewa yabo ya tabbata ga ubangijin da ya tsamayar da shi daga wuta a sababin shi. To dan haka kasancewar shine anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa ya gaida mara lafiya, wanda hadisin wato Sa'd ibn Abi Waqqas ya gabata, wanda lokacin shekarar da aka bude Makka da yaki ya kwanta rashin lafiya a birnin Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje ya gaida shi, har ma ya gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halin da yake ciki cewa shi mutum ne mai dukiya, zai yi wasiya da kaso kaza. A ƙarshe dai manzo Allah ya nuna masa gwalgwadon abin da yake iya yin wasiya da shi, sai ya ce wa yashhadu aljanaza, ko manzo Allah yana halartar jana'iza, yaje ya tsaya a magawa sallah, sannan kuma ya raka gawar aje abin ninta. Shine ake nihi da shuhudul janaza kenan, anan wa yashhadu aljanaza, manzo Allah yana halartar jana'iza kenan, yaje amma gawa sallah kuma ya raka ta aje abin ne. Wayarkabul himara, kuma manzon Allah yana hawan jaki. An gane ku wannan nau'i ne na kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gashi a matsayin sa na shugaban halitta amma yake hawan jaki, wanda a wannan lokaci akwai dawakai akwai raƙuma, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hawan jaki. Kamar yadda yake cikin hadisin wato Mu'az Allah ya kara masa yadda, wanda yake cewa kuntu ala himari khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa na kasance akan jaki akan kudirin jakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda manzon Allah ya hau jakin ya goyi Mu'az. A hadisin da yake cewa atadri ma haq, yake cewa ma haqqullahi ala alibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah, shine yace wayarkabul himara, wato manzon Allah yana hawan jaki. Sai yace wayujibu da awatul abdi, kuma yana karba gayyata ta bawa, hatta da bawa in ya shirya walima ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yakan je ya amsa karba wannan gayyata, baya cewa bawa ne. An gane ku, don haka gayyata ta walima idan aka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'an talakka ne ko mawadaci ne dani ko bawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ji ya amsa wannan gayyata sai yace wa kana yawma bani quraiza ala himarin maqumin bi hablin milli wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar wato da aka fatattaki banu quraiza wanda banu quraiza yahudawa ne yan share wuri zamna wadanda suka warware alƙawarin da yake tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna gefin Madina manzon Allah ya tafi ya zagaye wato garin su shine a ran da kenan za a yanke hukunci akan game da yaya ya kamata a yi da su manzon Allah ya zo ala himarin akan jaki maqumin wanda an masa ragama bi hablin wato da igiya min lifin wato ta kulubu ko mu ce ta fata lif wato ita ce fatar jimammiya alaihi ikafu lif kuma a kansa wato akwai sirdi wanda yake na fata akan wannan jaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a ranar wato banu quraiza a takaice shi wannan hadisi kamar yanda malam ya faɗa yace hadisul la na'rifuhu illa min hadisi muslim yace ba mu san shi ba kawai sai ta hanyar muslim al-a'war daga Anas sai yace wa muslimun al-a'war wa muslimun al-a'war shi wannan marwayaci muslim al-a'war malam yace yo ba af wato malamai sun raunana shi a takaice marwayaci ne bai sai yace wa huwa muslim ibn kaisan al-mula'i shine muslim ibn kaisan al-mula'i sai yace tu kulli ma fihi wato malaman hadisi sun saka baki akan shi sun fallasa shi kasancewar ba a karbar riwayar sa sai yace amma wa qadrawa anhu shu'ba wa na sun raunana shi abinda nake ni sai yace wa qadrawa anhu shu'batu sufyan shu'ba ibn al-hajjaj al-wasiti al-ataki da shi da sufyan ibn sa'id al-thauri wato sun rawaito hadisi daga wajensa a takaice illar hadisin wannan marwayaci hadisin bai inganta ba amma inda za mu bi sauran gabaguwan waɗannan dukkan akwai dalilan da za su iya zamantowa shawahida akan su gaida marar lafiya wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata halartar jana'iza ita ma wannan karantarwa ce hawan jaki wannan ba su dai ba su bi ba manzon Allah ya hau jaki ya goyi ma wani a baya sannan kuma karba gayyata ita ma wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma shi yake fada a cikin hadisi sahihi duk wanda bai karba gayyata ba to ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko illa wannan gaba ta cewa a ranar yakin a ranar banu quraiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo akan jaki mai ragama wanda take ta fata da kuma sirdi wanda yake na fata shine dai ba mu san ba wani ashahida akan sa dan haka dai a takaice hadisin baifi ne sannan babi na gaba sai malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha take cewa lamma qubiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wafati ikhtalafu fi dafni wato sahabbai sai suka yi sabani game da binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina za a kai shi a binne wasu suka ba da ra'ayin a kai shi makka wasu suka ce a binne shi a madina har ma wasu suna ganin a kai shi wato kudus a binne shi an gane ko bai wannan can kasar kudus to shine yace ikhtalafu fi dafni suka yi sabani a ina za a binne shi faqala abubakar abubakar Allah ya kara masa yadda an gane ko tare da cewa wasu kenan suna ganin a binne shi a nan madina a kai shi makabarta ta bakira inda ake kai kowa a binne abubakar Allah ya kara masa yadda sai yace sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shay'an ma nasitu yace tabbas naji wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma fa ban manta shi ba kada sai yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ma kaba Allahu nabiyyan da dai Allah bai taba karbar rayuwar wani annabi daga cikin annabawansa illa fil mawdi alladhi yuhibbu an yudfana fihi face sai a wurin da Allah yake so a binne wannan annabi duk wani annabi da ya gabata daga cikin annabawan Allah Allah bai taba karbar rayuwarsa face sai abunda Allah yake bukatar abun ne a wannan annabi nashi don haka Abubakar sai yace adfinuhu fi mawdi'in firashi ku binne shi an gane ko a karkashin shimfidar sama ana a inda ya mutu a dauke shimfidar kawai a tonar rayi Allah ko ya masa rasuwa a dakin Aisha a dakin Aisha ita ta yi jiyarsa kamar yanda yake cikin hadisi sahihi lokacin da ba shi da lafiya amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin rabon kwana ne yayi wanda rabon kwana ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dole bane ba yana daga cikin abinda Allah yake bance shi da shi duk matar da yake dama ita zai je dakin ta idan yana so sai ya shekara ma a dakin wata kafin yayi gaba ba laifi ba gari Allah ya ce masa turji man tasha min hunna wa tubi ilayka man tasha to amma saboda tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rahmat da Allah ya kimsa a cikin zuciyar shi manzon Allah ya yi rabon kwana tsakanin iyalin shi to a lokacin da ya kwanta rashin lafiya sai ya ringa tambaya aina ana gadan aina ana gadan gobe a wani daki nake so yake ne a ce a dakin Aisha yake anan Fatima ta shawarci sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ba da haɗin kai suka ce a kai shi ɗakin Aisha ya jiya to yana nan ɗakin Aisha yana jiya Allah ya karbi rayuwarsa kuma kansa yana jingine wato a kirjin Aisha Allah ya kara mata yadda Allah ya karbi rayuwarsa don haka akan wannan shimfiɗa kadai aka ɗauki a nan aka tuna kabarinsa aka binne shi an gane ko dan haka a dakin wa aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dakin Aisha dan kar wani ya kaba maka hujja da irin wannan wai cewa wai ayi kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayi a cikin masallaci yake masallacin shi iske dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dakin Aisha aka binne shi ba a masallaci ba aka binne shi kuma bayani ya gabata kasancewar da zamani yayi zamani jama'a suka yawaita Madina ta fadada zamanin Umar aka fada da masallacin ta bangaren al-Qibla haka zamanin Usman aka fada da shi ta bangaren al-Qibla amma duk fadadawar da aka yi ba shigar da dakin Aisha a cikin masallaci sai a zamanin Umar ibn Abdul Aziz shi ma ku kasancewar su Sa'id ibn al-Musayyib sun yi inkarin haka ba su yarda ba da shigar da dakin wannan cikin masallaci a ƙarshen sahabbai ne duka sun tafi an gane ko inda akwai su to ba za su yarda ba kuma anan shi kanshi ibnu Umar na Sa'id ibn al-Musayyib suna daga cikin waɗanda suka yi inkarin haka to dan haka anan shine wato Abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce ni dai naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma fa ban manta ba manzon Allah ya faɗa ya ce babu wani annabi da Allah ya turo daga cikin annabawansa ubangiji ta'ala bai taba karɓar rayuwarsa face a gurin da Allah yake so a binne shi dan haka yace ku binne shi a ƙasan shimfiɗar sama ana ɗauke shimfiɗa a tonar rami to dan haka wannan yana ɗaya daga cikin hususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma mu ce yana daga cikin hususiya ta annabawan Allah inda suka mutu nan ake binne su amma duk wani wanda yake koma bayan annabawan Allah da manzanninsa dole a ɗauke shi a kai shi makabarta can inda ake binne kowa a binne wanda ƙarin bayani akan wannan mas'ala insha Allah zai zo a darasin mu na gaba insha Allah kenan ko da mun manta a tunatar mu shine anan malam sai yake cewa wato yake cewa wannan hadisi ne gare Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Muraiki yudha'afu min qibali hifzi wato malamai sun raunana shi ta bangaren haddashi ma'ana yana da hadda mai muni tabbas an rawaito wannan hadisi ba ta fuska ɗaya ba biyu ba Abdullahi dan Abbas ya rawaito shi daga Abubakar Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sabanin wannan riwaya wadda take cikin baban riwaya ce ta Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda tace ga abinda Abubakar ya faɗa sannan babi na gaba shine malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace uzkuru mahasina mautaku ku ambata kyawawan ayyuka da halaye na mamatanku duk abinda kuka san sun yi mai kyau ku fito ku faɗa an gane ku domin wannan shaida taku da shine ubangiji subhanahu wataala yake aiki domin mala'iku in sun je Allah zai tambaye su tare da cewa yafi su sanin halin da ake ciki mi bayi na suke faɗa game da wannan mamaci idan mala'iku suka ce sun yi yaban alkhairi akan sa ubangiji ta'ala da wannan shaida yake magana yake aiki dan haka yace ku kune shaidu na Allah a ban kasa in mamaci ya mutu ku faɗa ayyukan shi na alkhairi sai yace wa kufu amma sarwi wato ku kame game da miyagun ayyukan shi duk abin da kuka san sun yi mara kyau to kar ku fito ku faɗa an gane ku shi ma ƙarin bayani zai zo akan shi a darasi mai zuwa insha Allah malam yake cewa wannan hadisi ne gari a takeice hadisi ne ba ifi bai inganta ba malam yace naji malami na Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari na faɗa cewa Imran ibn Anas al-Makki munkarul hadis iya matsayin da malamai suka bashi munkarul hadis an gane ko hadisin sa malamai suna musan shi dan haka dai ba ifi ne sai yace wara'a ba abuhum wasu daga cikin marwayta sun rawaito daga Aba ibn Abi Rabah daga Aisha Allah ikarama ta yadda maimakon wacce riwaya daga Aba daga Abdullahi dan Umar malam yake faɗa Imran ibn Abi Anas Misri aqdam akwai Imran wani marwayci ne na daban shi maimakon wannan Imran ibn Anas al-Makki to akwai Imran ibn Abi Anas Misri sai yace aqdam shi yafi wancan gabata ma'ana yafi shi dadewa yafi shi kenan kwanukka sannan wa asbat kuma shine yafi shi tabbata a wajen riwaya shi amintacce ne shine yace aqdam wa asbatu min Imran ibn Anas al-Makki nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.